Big T got and got you. Kanjinka sai dai fa a taru a dora ya kamata mu taru mu dora jinkar mu kasar Najeriya ya kamata mu taru mu daura don kasar mu ta zauna lafiya ya kamata mu taru mu daura to mu kauda bambancin yare mu kauda bambancin addini mu kauda bambancin yanki mu kauda bambanci na jaha ina kira ga dukan jama'a yarbawa Hausawa inyamurai fa mu bar sancan fada ya kamata mu zauna lafiya en Nigeria mu zauna lafiya en Nigeria mu zauna lafiya Muzauna lafiya en Nigeria Muzauna lafiya en Nigeria Tafiya na tuna da mazajen jiya sun yi fama ba gajiya ba dare ba rana kunjiya burin su mu zauna lafiya sinsiya madauri dai faman su fa ba zancen fada shi ya aifo mana Najeriya to mu kauda bambancin yare mu kauda bambancin addini mu kauda bambancin yanki mu kauda bambanci na jaha ina kira ga dukan jama'a yarbawa hausawa inyamure fa mu bar zancen fada ya kamata mu zauna lafiya en Nigeria mu zauna lafiya en Nigeria mu zauna lafiya Muzauna lafiya en Nigeria Muzauna lafiya en Nigeria En Nigeria Muzauna lafiya en Nigeria Muzauna lafiya Muzauna lafiya en Nigeria Muzauna lafiya en Nigeria